أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بايعك أنقوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وديا تتبتك ألا ميقرما دبوايا دي قدر تامن حدوى أولا ساهيا تلحدي أيومنا 26 غوتنا صفر هجرة شكرا تدبو ديا دري حدود 43 wanda ya dace wa ukun watan goma miladiya na 2021 insha Allah ta'ala a cikin jerin gwanan zama wanda yake da alaka da yaya zamu tarbiyantar da yaran mu wannan zai zamanto zama na hudu kuma nasihohin suna cikin littafin ga Malam Muhammad Jamilu Zainu Allah ya rahama a gare shi wanda shine ya wallafa littafin sannan kuma ya zayyano irin hanyoyin da ya kamata dukkan uwa da dukkan uba su bi dan su ga cewa sun tarbiyantar da yaron su tarbiya wadda musulunci ya yarda da ita tarbiyar da za ta sa yaro ya amfani kanshi ya amfani al'umma a darasi na ƙarshe darasi na uku inda aka tsaya daidai bayanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam a cikin hadisin Abdullah dan Abbas Allah kare yarda a gare su da yake cewa na kasance ina bayan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a saman wani abun hawa manzala sai yake karantar da ni waɗannan abubuwa mun karanta abubuwa guda 7 za mu tashi abu na 8 sannan kuma ƙarshe in mun yi da sa hadisin sai mu ji wannan hadisi muke karantar da mu abu na bakwai na takwas da zamu yi bayani akai shine cewa lalle mutun ya rika karantar da yaron shi yau da gobe cikin zamantakewan da za a yi cewa ya sani anna ma'an nas Allah wa'lam anna an-nasr ma'as sabr ka sani cewa ya kai dan dana ko kuma ka sani ya kai dan yaro cewa lalle cin nasarar rayuwa yana da alaka da hakuri dukkan mutumin da bai yi hakuri ba to ba zai iya kai labari na kowane irin labari ba sai labari na damuwa da bakin ciki da ya nema ya rasa alhali hakuri ne bai yi ba lalle dukkan abinda dan adam zai yi a cikin rayuwa yana bukatar yin hakuri to wannan mataki na hakuri mutum ya rika fadawa yaran shi yana karantar da su yana darraba su akan abun har tun daga lokacin da suna kankana har suka inda za su girma duk lokacin da suka tuso wani abu a gaba to da izinin Allah ba za a same su suna da gajan hakuri za a same su suna da hakuri wannan hakuri shi yake sa dalibi ya ci riba a cikin rayuwa kamar yadda Bahaushe yake cewa mai hakuri shi yake dafa dutse kuma ya sharu mun shi bi ma'ana koda za a jima ana yi in dai akwai hakuri an kama hanya to lalle tabbas sai an ci nasara to ka hadi wa yaran ka haka kare zaman to yaro ne mai riri da ido ya fara kaza bai kammala ba bai kai inda ya kamata ba ya kusa inda zai fara more abun kuma kawai sai gajan hakuri sai ya hwasa hallo sai ya kama wani abu to haka zaka ga mutun so da yawa yana tawhaltar da kanshi hatta ma da manyan wasu ya kama wannan sana'ar maimakin ya tsaya ya dire ya kwana biyu ya kware a ciki ya san cewa tabbas ga abin da yake ciki ga kaza a kawai da ya fara kwana biyu ga abin ba haka nan bane sai ya sake sana'a an tama ya kwana biyu ga ba haka nan bane sai ya sake sana'a wannan iya daga cikin abin da yake wahaltar da mara hakuri a cikin abin da ya shahi rayuwa sai kasa cin nasara akan ku daya sai zamantu ya fara wannan ya bari ya fara wannan ya bari ya fara wannan ya bari duk wani abin da kasan ana sayarwa a kusa kusa to zaka samu ba abin da bai yi ba to iya da kyau uwaye su rika fadakar da yaran su cewa rayuwa ta gaji hakuri dole sai an yi hakuri duk abin da kake yi yau da gobe aka sanka da shi to da izinin Allah wannan abin sai ka moru sai ka moru da shi akwai masa'i akwai musallai akwai amsila da yawa akan haka na mutanen da suka kama wani abin da bai ma zo a cikin kan mutane ba cewa wannan haraka ana iya samu kudi a cikin ta amma wallahi yau da gobe da suka rike aka ja lokaci sosai aka ci shekaru sai Allah ya shaharar da su da abin sannan kuma suke girban dadin abin idan ka ce maka wannan wannan abubuwan mallakan wane ne kuma sana'a shi kaza ce sai ka rika mamaki me kai shi zuwa ga wannan hakuri haka yaron da zai karatu misali yana kammala baccalaureate ya samu bac ya tafi jami'a yaro nan zai bata shekaru sai ya fara wannan faculty din ya fara ya dan yi takartakarai ce kai wannan baya yi kawai sai burhallo hukuma wani hallo kuma zero in can ma ya dan kitir hallo sai kai nan ma baya yi sai kuma kaza ka nutsu in ka tashi zaba dama karka zaba haka kawai ka nutsu wajen zaba ka baiwa Allah zabi ka dogara ga Allah subhanahu wataala sannan kuma ka kama duk hanyar da ake cin nasara idan aka dauki wannan bangare na kaza sai ka kama wannan abubuwan sabubban nan gaba ɗaya ka kama kuma ka yi ta roƙon Allah subhanahu wataala akan Allah ya saka dace lalle wajibi ne mu zamanto gaba ɗaya mu masu hakuri shi yake sa bawa ya ci nasara a cikin rayuwa duk mutumin da yake da gajan hakuri to wannan mutumin baya da rabo a cikin nasara a nan gidan duniya lalle wajibi ne mutum ya hakuri hatta abauta wa Allah subhanahu wataala da zaka yi sai kai hakuri idan ba kai hakuri ba zaka watsas ka fasa komi da komi ka ce kai abin nan an jima ana yau har yanzu ba wani labari labarin me zaka gani labarin ka ai ya gobe kiyama kenan kar mutum ya gajan hakuri dole sai mutum ya hakuri wajen da'a ga Allah subhanahu wataala dole sai ya hakuri wajen barin saban Allah subhanahu wataala dole sai ya hakuri wajen gogurmaya da zai rike da zuciyar shi tana cewa ayi kana ci an kiba ayi dole haka ne wannan shine rayuwa wannan kenan mu rika karantar da yaran mu shay'an fa shay'an a hankali a cikin rayuwa yau da gobe yayi wani abu bai ci nasara ba ya shiga cikin damuwa kwatanta mishi dama rayuwa ta gaji haka kaza 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 da sauran su sannan abu na tara wa annal faraja ma'al karb lalle yayi damuwa duk mutumin da yake cikin wani kumci da damuwa to lalle tabbas akwai wani abun da zai biyo baya wanda yake na yayi mishi wannan bala'in da yake ciki bimana wa annal karb alladhi yanzilu bil mu'min sayakunu ba'dahu faraj lalle tabbas dukkan abun da zai samu mutum mai imani na ba dadi to ya tabbatar da cewa abin da zai biyo bayan ba dadin nan shine dadin abin da zai biyo bayan shi shine dadi abin da ake bukata dai a ci gaba da dogara ga Allah subhanahu wataala a ci gaba da kama sababin da zai sa a ci nasara to sannan ba abin da zai hana zuwa gaba ya zamanto wannan nasarar da ake so a cimma tabbas sai an cimma ta kira kar da damuwa kar da bakin ciki kar da wani abin da ka rasa a rayuwa ya sa ka shiga cikin kumci har ka rika jin cewa ni kawai shikenan ko kuma ake kawai shikenan babu zancen yanda za a yi anan gaba ka ƙara yin wani abin da za ka yi nasara a rayuwarka kalla ubangiji subhanahu wataala ya nuna mana cewa lalle dukkan mutumin da ya dogara da shi a cikin hali da kake ciki na damuwa to Allah subhanahu wataala iya nan kuma Allah zai kawo maka mafita abu na goma da manzon Allah ke karantar da Abdullahi dan Abbas ya karantar da shi cewa anna ma'al usri yusra ka sani cewa tare da dukkan tsanani akwai sauki da yawa wanda zai biyo bayan shi bimana kai ne ka shiga cikin wani kumci na rayuwa kai ne ka shiga cikin wata tarkatarka ta rayuwa abubuwa suka kulle ka rasa gabas ka rasa yamma to karka sari karka yi kasa a gwiwa ka ci gaba da fafatawa ka ci gaba da gogurmaya ubangiji subhanahu wataala tabbas bayan wannan saukin Allah zai kawo maka wani budi wanda yake bayan wannan tsananin wa ba Allah zai kawo maka wani budi na sauki kariban Allah yake cewa inna ma'al usri yusra lalle tare da tsanani akwai abin da ya shafi sauki wanda zai biyo bayan shi kuma Allah sake mimita haka da sake tabbatar maka da cewa lalle dan ka shiga cikin wata tarkatarka dan ka shiga cikin wani kumci na rayuwa to kar ka rika jin cewa annan lalla wannan abin ya zamanto kaman nihayatul alam mana kaman an zo karshen duniya ba an zo karshen duniya ba ka saurara ka ci gaba da abin da ya kamata wannan kumcin da kake ciki wannan tsanani da kake ciki tabbas ba zai dawama ba duk yanda abubuwa kai in lokacin da kumcin yayi tsanani to in Allah ya yarda albishiri ne akan cewa yana dabda wannan kumcin ya gushe sannan kuma bayan shi abin da zai biyo bayan shi ne sauki Allah subhanahu wataala zai saka ci nasara a cikin dukkan al'amuranka bimana wa annal usra alladhi yahillu bil muslim sayati ma'ahu al yusr lalle tabbas dukkan wani abu na tsanani da zai zo ya safka ga musulmi ya hillu bil muslim abinda zai zo ya safka ga musulmi akwai abinda zai biyo bayan shi na sauki wanda kuma wannan ita ce dabi'ar dukkan mutum mai imani wannan shine abinda manzo Allah ya karantar da Abdullahi dan Abbas ya karantar da mu gaba daya cewa idan muka shiga cikin wani halin ba dadi to lalle tabbas mu yi hakuri mu jure ga Allah kar mu bar Allah a irin wannan yanayi zaka ga da yawa mutun ya kasa jurewa bai da lahiya ne ya samu matsala ne cikin kasuwancin shi ya samu matsala cikin aikin shi ya samu wane ne sai kaji ana cewa sai ana raba kafawa to daga kaji wani yana ce maka sai ana raba kafawa wallahi thumma tallahi ka gaggauta raba garinka da wannan mutum ki rabu ki gaggauta raba garinki da wannan kawa kawa ce ta banza in aboki ne na banza ne hallakar da kai zai kaga mutun yana cikin halin rishin lahiya ranke ranke yayi ba har an dauki tsammani sai a samu su shedanu su zo ai abun nan kaza ne gaskiya dole aje a ga masu bada maganin mayu dole aje a ga masu bada wane ne dole aje a hada da suwane da suwane abinda an tabbatar da cewa shirka ne ga Allah subhanahu wataala idan ba ayi sa'a ba in wannan marar lahiyan ya bada amannan cewa aje ayi a gani wajen aje ayi a ganin wannan mutumin ya mutu wallahi ya mutu a baibai ya mutu a cikin hali wanda yake mummuna saboda hali ne na shirka ga Allah subhanahu wataala wa in yamsaska Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu Allah ce ba su labari in hu Allah jarrabe ka da wani cutarwa wani cuta ba hu wanda ya isa yayi maka wannan cuta in ba Allah ba in bakka da ne ta lazimce ka ba wanda ya isa baka sai Allah illahi ya ce bakka da ba wanda ya isa baka sai Allah idan wani abu ka rasa babu wanda ya isa cikin sammai da kasai da abin da ke cikin su gaba daya baka sai Allah subhanahu wataala shi kadai to amma idan haka zaka ga mutane da ya imanin su ya tahi yanzu kaman wani da ake bada labari wanda malam Abdul Qadir na garin Arlita yake bada labarin wani malamin su ne ma za ce kona makamancin wannan mutun ne wanda yana dan karantar da jama'a harakan da ya shafi duhu da sauransu yanzu kun tare shi lahiya aljannu so kama shi aka riga ce akai abu ya gagara ɗan uwan shi suka ce ai dole wannan sai an yi kaza ai dama akwai wani alƙawari tsakanin su da doguwa mana aljana in aka tara irin wannan dole sai an ba su kyauta an sadaukantar musu da wasu dabobi a bige su su sha jini kuna makamancin wannan a lokacin tukun za su sake shi suna mishi bayanin har kusan sun yi iqna'in shi mana sun gamsar da shi ya yarda shi abu shi wannan abokin ko kuma ce malamin nasu wannan malam Abdul Qadir yazo yake musu malam Abdul Qadir bayani suka ja hankalin shi akan wallahi hankali kar ya rasa imanin shi yayi hankali kar ya rasa addinin shi saboda wannan shirka ne ga Allah subhanahu wataala shi kuma ba abinda Allah baya so sama da shirkan nan kai cuta ta yi cuta abubuwa suka yi nisa ne karshe istaslama ya mai kauya ce a mishi wannan abu an kai shi kauyen su an kwana ana bori akan shi an rihe shi da wani jan kyalle an ba da adadin dabobin da aljannin suka nema daidai asubahi an yi alkawari da su sun bar shi shikenan halas da aka ja kyallen nan aka daga wannan mutumin ya mutu to kai imaginin ya alaka shi tsakanin shi da Allah subhanahu wataala take ana buri a saman kanka kuma ka mutu la haula wala quwwata illa billah da haka duk abin da ya tsanani a rayuwa lalle akwai ciwo akwai damuwa to amma me ye dama imanin da ake cewa dama imanin ka jure wannan jure wanda zaka yi shine abin da ake cewa imanin yardan da zaka yi da cewa lalle Allah ya kadarta wannan abin zai same ka bari in yi hakuri to wannan hakuri shine imanin kuma wallahi duk wanda ya jure ya hakuri in Allah ya maka wani budi ne na musamman wanda da kai da wahala a rayuwa kun kare ko kuma wannan matsala da ta dame ka a lokacin da kai da ita kun kare kuma ka sani duk yanda zaka yi biye ka tafi gidan ɗan sufin ka tafi gidan bokayen ka tafi gidan wane ne wallahi ba abinda zai tabbata sai abinda Allah ya kadarta duk ka gama haukanka ka gama biyayyenka ka gama shirminka abin nan da Allah ya kadarta shine abin da zai tabbata kuma shine abin da zai faru ba wani abin da wani ya kitsa ba wanda ba shi ba wani wanda ba shi wane ne shi menene shi, a me yake, a bakin me yake, waye shi, miskini abin tausayi. Amma ka zo ka bar Allah subhanahu wataala, ka je ka kama wani hayaniya, ka bar Allah, ka riga cewa wai dubarinka ko wani raba kafa ko wani shi zai hudda ka, wallahi wahala ne. Kawai dole bawa ya tsaya ga Allah subhanahu wataala kyam. Tsayuwanka ga Allah wannan shike nuna cewa musuluncinka, tsayuwanka ga Allah shike nuna imaninka, tsayuwanka da Allah subhanahu wataala shike nuna cin nasararka a cikin rayuwa da gobe kiyama. Daga kabar Allah ko kuma zaman to abubuwan Allah gaba ɗaya shakka gare ka akan su, kaji mutum a ce mashi a to sai a yi ta'adda, kai addu'a ma mun yi ta yi har yanzu shiru, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai ka san me yake cewa addu'a? Baka san abin da yake cewa addu'a, baka kama hanyar da za ka yi addu'a ta amsu ba, har ya zaman to saboda jahiltarka game da al'amarin Allah subhanahu wataala, game da yanda ake roƙon Allah, game da yanda Allah yake ka ɗauki, yasa har kake nema ka riƙa nuna na Allah baya yi. Sai na biye biye, in kika biyo can, kika biyo can, wancan shine abin da kike so, shine abin da zai tabbata. To wallahi ƴan uwa musulmi, wajibi ne a gare mu mu gyara waɗannan abubuwa. Ka gyara, ka san abin da kake a cikin rayuwa. Duniya wuri ne wanda yake za'il, gushewa zai yi. Yanda ka san inuwar sahi tana gushewa, ta marici ta zo ita ma ta gushe, haka duniyan nan ita ma da abin da ke cikinta gaba ɗaya gushewa za ta yi. Kowa zai koma ga Allah subhanahu wa ta'ala, ba wanda ya isa ya ce ba zai koma ba. Kuma idan aka koma nan ba wani abin da zai faru sai abu na gaskiya. Duk yanda kake kafafa, kake girman kai, kake jijji da kai, kike jin cewa ke wacce ce, ku suwa ne ne, ku ne kaza, ku ne kaza, kana tashi gobe kiyama ka bullo daga kabarin ka ganka tsirara, ka san ba labari. Gan dalilin kato ko gan dalilin katuwa da ke, ka tashi ba riga, ba wando, ba zane, ba de bordel, ba wane ne, haka kawai zallanka ka tashi, kai ka san wannan ranar kai baka da ta cewa, kuma kai ba kowa bane ba. To dan adam ya rika tuna irin waɗannan lokuta, kuma suna zawwa. Zawwan da za su yi kuma ba wani abu bane wanda za a ci an yi rinki musu gaba ɗayanta, a yana yi wa ni yanzu nawa yanzu ne, yana yi wa naka an anjima ne, yana yi wa naki ke anjima ne, yana yi wa na wani gobe ne, na wani sati mai zawwa, wata mai zawwa, shekara mai zawwa. Da haka mutum ya jure ya haƙuri. Allah inna jarrabeka, imanin ka za a ƙara jinjinawa. Allah yana jarraba bawa, liyamizallahu al-khabitha min at-tayyib. Allah ya bayyana waye khabith, waye kazamtacce wanda ba imanin gare shi ba. Wata matsala tana zawa shikenan, kawai sai ka bar Allah subhanahu wataala kwata kwata, ka je ka kama malam wani, ka kama malam wani, ka kama boka wani, ka kama boka wani. Abin nan da za a yi kuma ba wani roƙon Allah bane akan tsarin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'umma, a inma ce akan tsarin shi mutumin da yake da'awar shi malamin ne, ko kuma a tsarin shi wancan wanda yake boka ne, ko kuma tsarin wancan shi dan cin kare ne, ko wane ne, ko wane ne. Haka ake yi, ana musulunci ana zuwa gidan bokayi, ana bokanci, ana sihiri, ana rabawa, ana hadawa, ana haukatawa, ana kashewa. Ina imani yake? Ta haka duk abin da Allah ya jarrabe ka, kuma rashin hakuri ne yake ka haka. Wata an mata kishi ya bata yarda ba, biki yarda ba, abin da Allah ya rubuta zaki ci biki yarda ba, ke a bakin wa? Biki yarda ba da abin da Allah ne biki yarda shi ba? Kibicen, 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 cewa dole sai an raba ko a haukata ta. Mata nawa suke yawo mahaukata wanda kishoyin suka haukata su? In kika je gaban Allah kika tsaya, me zaki cewa Allah? Kin lalata rayuwanta, kin hana ta sallah, kin hana ta azumi, kin hana ta kula da uwayenta, kin hana ta kula da mijinta, kin hana ta kula da karan kanta da kanta, duk wani aikin alheri za ta yi, kin zamanto sababin da wannan abubuwan gaba ɗaya sun tsaya, ta shiga cikin wani yanayi da ba ta abin da take, me zaki cewa Allah? In aka barki a duniya kika yi shekara dubu, a ƙara miki dubu, a ƙara miki dubu, a ƙara miki dubu, dole dai sai an yi wata ranar da dole mutuwa zaki. Ba makawa, ba dubara, dole mutuwa zaki. Kai a barki ma da duniya kawai, sai an kai lokacin da ke da kanki inda za ta yi miki shawara zaki ciki mutu. Jinki ya yi baya, kowa ka ji ma ku ta wata ƙila. Ganinki ya yi baya, ko biki gani ma wata ƙila. ba wani abin da zaki ci na a ci a ji dadi ba zaki ci ki dadi ba ba zaki saurara ki ji dadi ba ba zaki dandana ki ji dadi ba ba zaki hancin ki ba zai ji wani kamshin wani abu ba ya ji dadi ba zaki sanya wani kalan kaya ba ki burge kanki ko kuma ki burge wani ba fa wani abin da dan adam akwai matakin da ba abin da zaka yi wanda zaka iya burge kanka ma ba na tana ka burge wani to mi abin tare hankalin da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewa kai hakuri ko kuma kasuwa ce ake ciki wani yana samun kustomomi yana da abokanci da kai ya kasuwanci kai kuma kashi makwabcinka kaza 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 ayya me yasa ba kai ba me yasa ba nawa daga cikin mutane suke binne layu a karkashin bakin shagunan mutane haka kawai dan zalunci ya kare ya zama ba kowa ba ya walakanta ya tuzarta kai a lokacin shine abin hawan cikinka wani irin musulunci ne kai wani irin musulmi ne a ce ka riga wata salat ka zo ka tsaya kai sallah wata irin sallah ce kake yi me amfanin musuluncin ka kana so ka cutar da mutane ka cutar da wani wannan mutumin da yake harakan kasuwancin al'umma ne suke karuwa karkashin shi haka kawai saboda bukatar ranka na banza tunaninka na banza da kai da shedan ku zama to sababin halakan shi to wannan duka yana nan haruwa kaga mutane suna ta yawon neman tsubbu neman bokanci neman wane ne wai saboda ya za a yi su karyawa ne su kuma su haye in ka haye sai kai ta hayewa a gani duniyar kai ka san menene duniya wallahi ka shiga taitayinka haka zaka ga irin wannan abu yana faruwa wajen ma'aikatu kaga wani ma'aikaci ne ai ba a so wani na so ya wuce wani ba ya so a kamo shi maimakin a tsaya a nitse kowa ya roki Allah subhanahu wataala a irin da'irar da addini ya rarraita ba tare da ka cutar da wani ba tare da ka musguna wa wani ba Allah ya rufa maka asiri in ka rike wannan addu'a kawai ta ishe ka Allah ya rufa maka asiri duniya da lahira in wani ya zo wuce ka dama rayuwa ta gaji haka kai nawa ka wuce da zaba abu za a wuce ka ba Allah yake cewa narfa'u darajati man nasha wa fawqa kulli dhi 'ilmin 'alim Allah yace muna daukaka darajar wanda muka ga dama sannan kuma duk wani wanda yake takaman ya sani akwai wani masani sama da shi duk wanda yake takaman kudi gare shi akwai wani mai kudi sama da shi duk wanda yake takaman aiki gare shi akwai wanda yake ma'aikaci ne sama da kai wannan sunnan Allah ta gwada haka kuma abubuwan da ga sanan watakila amma cikin gidanka suna faruwa haka Allah ya ga dama ya fifita wani akan wani ya fifita wacce akan wacce wannan haka Allah ya ga dama yayi dan me zaka ce baka raba kai awa dan haka ɗan uwa musulmi wajibi ne mu dauki salo na abin da ya shahi hakuri da yanda Allah subhanahu wataala ya kaddarta mana mu rayu kar mu daga hankalin mu kar mu tada hankalin mu ba abin da yake da wama duk yanda mutum yake da mulkin ba zai dawama ba an yi a duniyar nan waɗanda suka ce su Allah ne yau ina suke ka Allah ya gnau fiha kai ka ce ba su zauna ba Fir'auna ya daga baki yace ana rabbukumul a'la yace ya ha ma nubnili sarhan la'alli ablugu al-asbab yace wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun yace shine Allah kuma Allah ma babba yau ina yake ya zama labari ya zama tarihi a duk duniya wanda suke rayuwa a yanzu ba wanda ya hada ta zamani da shi Al-Qur'ani ba mu labarin shi a dalilin haka muka san shi da ya wuce banzan bazara kowa ma bai san shi ba ina dagawar da yi ina jijji da kan da yi ina girman kan da yi ina nuna isan da yayi yake cewa ya kai ina yake ba kowa bane shi tsadan wane ne kai system din da yake cikin jikinka kadai in ka kalla ka su kai yatsaka kawai kai idanka kawai kunnanka kawai gashinka kawai tsarin da Allah ya zuba a cikin cikinka kawai wata irin matsala kadan ana iya samu system din gaba ɗaya jagure an talasta bi shay kai ba kowa bane kai ba komai bane ba darajarka da kimanka da daukakanka suna tattaruwa ne a cikin bin Allah in ka bar Allah kai ba komai bane ba dan haka musawa zuciyar mu hakuri a cikin rayuwa abinda Allah ya kaddarta maka rayu akan shi ka dauki sababi gurgurdan da zaka iya al'amari ka bar wa Allah sai ga mutun ya tara duwar abin da ya kamata a ci ya ci gaba amma bai ci gaba ba Allah bai ga dama ba wani kuma kaga abin gashi nan gashi ga kamar shi jagal-jagal amma kaga abin yana ta abbaka yana ta bunkasa haka Allah ga dama to wannan shine abin da wannan Allah ya karantar da Abdullahi ibn Abbas a cikin wannan hadisi sannan Malik ya ce min fawaid al-hadith wannan hadisi yana da fa'idodi kamar haka hubbur rasuli sallallahu alaihi wa sallama lil atfal wannan yana nuna cewa manzon Allah yana son yara ka duba inda ya dauko Abdullahi ibn Abbas a bayan shi sannan kuma ya hudi mushi waɗannan tsada dan kalmomi wanda ya kamata kowanne magidanci ya hudi wa diyan shi ya dora su akan haka al'umma ya ta yi kyau manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zai tahiyya a saman abin hawa zai ga yara suna wasa ya sabka su gaisa yana sumbatan yara wani mutum yake zuwa ya zo ya ga manzon Allah ya sumbaci wani yaro ya ce to ya rasulullahi duk da matsayin da kake da girman da kake da kana sumbatan wani yaro kuma manzon Allah yake ce ai rahama ce Allah yake sa ta a cikin zukatan bayi wannan mutum yake ce iya da da sama da 10 amma bai taba sumbatan ko dai a cikin su ba manzon Allah ce to yaya zan yi da kai in Allah ya ci rahama a cikin zuciyarka kenan da yaro ana son shi amma ba so ba wanda zai kai shi zuwa ga alalata shi saboda a yau abin da ke faruwa mutane suna son diyansu son da son ido arihe ba su san miye zai tarbiyantar da yaran ba miye zai gyara su miye zai gyara musu mustaqbal din rayuwarsu ba a su dai kawai ne ta musu da duk wanda aka taba danta za ta huto ta dare mai tsotso ayi bala'i ayi musiba ana cikin haka sai ta kai dama mutane ke taba ba yanzu ita zai rika tabawa saboda zai rika yin wasu abubuwan da ita ce bala'in zai gama sabka a saman kanta yau tana gidan alkali gobe tana gidan sarki jibi tana komsiriya ga tariya tana peji lokaci na gaba tana justice tana ina ne saboda yaron yana jayo maganganu ko yarinya tana jayo maganganun da uwayen ta shiga uku alhali kuma in ka bibiya za ka ga iya daga cikin sababin lalacewar yaron ita mahaifiyar ko shi mahaifin daka kamar da Bahaushe ke cewa ka so danka duniya ta kishi ka ki danka duniya ta so shi wannan karin magana ne wanda ya shahara a cikin Hausa me ake nihi da shi ana nihin cewa ka so danka duniya sai ta kishi in ka so shi to kenan zai rika aikata abin da ya ga dama bakka galehin shi bakka ga bakin shi to a daga nan me zai lalacewa zai in ya lalace kuma dole al'umma su kishi sannan suka ce ka ki danka ka kishi ta hanyar duk abin da ya ba daidai ba ka kutamta mishi ba daidai bane kakkai kaza i kaza kakkai kaza i kaza to duniya za ta so shi kuma kai ma za ka so shi duniya za ta so shi saboda za a ga yaro na kirki ga yaro mana garci ga kaza ga kaza kai kuma sai zama to maka a matsayin qurratu ayn abinda idan ka zai kalla ka ji dadi abinda idan ka zai kalla ka ji dadi a ce yau ga danka yana karatun qur'ani yau ga danka yana karanta hadisi yau ga danka yana kaza ga danka yana kaza ayyukan alheri ai Allah kadai ya san irin jin dadin da zuciyarka za ta yi irin jin dadin da idanunka za su so su ga haka amma ce gashi yaro ne gaudede ya girma amma dai tarin tarbiyan da kuka bashi tarbiya ce lalatattar tarbiya sai zaman to gashi ne yaron a watsi bai san me yake ba ku a jirkice hankalinku a tashe kullun kuna zaman dardar ko yanzu ko an jima an kira ku a waya ko an kira ku a wane ne cewa yaron nan ko ya tabo kaza an yi wane ne an kai shi waje kaza ku zo ana neman ku kune wakilan shi da sauransu kaga abun ai bai kyau ba dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana san yara amma su irin na tarbiya kaga irin ne ma Abdullahi ibn Abbas kaga yana ce mushi ikaza kakkai kaza ka kiyaye kaza kakkai kaza akai kaza kaza zakai akai kaza kaza zakai haka ake tarbiya sannan kuma da dora shi da yi a cikin saman abun hawa wannan ma yana nuni akan cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana da tawadu imana bi yana bai da girman kai yana da kankan da kanshi bana yana nuna cewa ba komai bane harkan da ya shafi rayuwa mu'amalantar mutane kaga almajirin shi ne ko a ce yaro ne dan karami ya dora shi a saman abun hawan shi kamar yau ne misali wani ya zo da jibgegiyar mota wani wanda ake ga cewa ba kowa bane ko yaro ko na makamancin wannan wani arazilu na badiyar ra'ayi sai da shi kai ina ga ko kallon shi cika yan bi hankali ba sai ya ji maganganun da ran shi ba zai so ba sannan abu na biyu da wannan hadisi yake karantar da mu yana karantar da mu cewa amrul atfali bi ta'atillah amrul atfali bi ta'atillah a rika umurtan yara akan su rika yi wa Allah da'a wal ibti'ad an ma'asihi kuma su nisanci saba wa Allah subhanahu wa ta'ala wannan abu idan suka yi yuwaffiru lahumus sa'ada fid dunya wal akhirah shine abin da zai tabbatar musu da samun nasara da morewa rayuwar duniya da gobe kiyama duk mutumin da ya rike waɗannan abubuwan tak da'a ga Allah subhanahu wataala saba sannan kuma nisantan saba ma Allah mai girma da buwaya lalle tabbas wannan mutumin ya morewa rayuwa abu na gaba manzon sallallahu alaihi wasallam ya kirantar da mu a cikin wannan hadisi cewa Allah mai girma da buwaya yana tsiratar da a lokacin da mutum yake cikin tsanani Allah zai tsiratar da kai amma da sharadin a lokacin da kake cikin jin dadi ka kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala manzon sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisi ya nuna mana da ake dasa aqida ta tauhidi ta hanyar tambayar da yayi wa Abdullahi dan Abbas kuma da kwatanta mishi yake cewa idasta'anta fasta'in billahi in zaka dogara zaka nemi tanyo ka nemi a wajen Allah subhanahu wataala shi kadai sannan kuma abu na gaba aqida ta imani imani da kaddara abinda Allah ya kaddara maka alheri ne sabanin shi ne dole kai hakuri ka jure abu na shidda na karshe wanda wannan hadisi ke karantar da mu shine tarbiyyatar da yara akan cewa su zamanto masu kuzari a cikin rayuwa ta hanyar kasu karaya saboda sun shiga cikin wata damuwa kasu karaya saboda sun shiga cikin wani kumci manzala yace mishi ka sani cewa annal faraja ma'al karb lalle yayi bala'i yana nan tare da mutun yana cikin kumcin rayuwa Allah sai yayi maka inna ma'al usri yusra sannan kuma tare da tsanani akwai saukin da zai biyo kana kakka karaya ka tsaya ka zamanto gurzo ai ta bugawa alhayat kifa wannan kadan daga cikin abin da yake cikin wannan hadisi na Abdullahi dan Abbas sannan zamu ji gaba na gaba irin abubuwan da ya kamata mutun ya karantar da yaran shi tun suna yara ba su san ba sunayen yan fina-finai ko yan sunayen wane ne a ga abin da ya kamata su sani zamu ji a sati mai zawa daga inda kuma ya kamata a dasa bayan mun ji wasiyar Luqman mun ji wasiyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Abdullahi dan Abbas sannan kuma yanzu zamu ji irin abubuwan da ya kamata uwaye su ƙara kulawa da su wajen tarbiyyantar da yaran su Allah subhanahu wataala ya tarbiya ya shiryar da mu ya shiryar da zuriyar mu gaba daya Allah mai girma da buwaya ya gafarta mana ya gafarta wa mahaifanmu Allah ya nuna mana gaskiya ba mu iko aiki da ita Allah ya tursasa zukatan mu akan bin shi ya tursasa su akan barin duk abin da ya haramta Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaykum wa rahmatullah